This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22-25-16, sai kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM Murya Arewa da Niyya FM a birnin Kwanni duka ƙasar Jamhuriyar Nijar. Masu sauraron mu da wannan maraicen Lahadi, assalamu alaikum. Ta ku ce Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC, da fatan dukkan ku kuna cikin koshin lafiya. Da farko ga kanin labaran duniya.
To, a daren jiya, Iraniyawa sun banka ofishin jakadancin Saudiya a Tehran don nuna rashin jin daɗin su game da kashe wani shehin malamin Shi'a da masarautar Saudiya ta yi a cikin mutane 47 da ta halaka. Gwamnatin shugaban kasar Amurka Barack Obama ta ce tana buƙatar ɗan lokaci kaɗan kafin ta ƙaƙaba ma Iran takunkumi da suke na sun karya wata doka. Jami'an tsaron ƙasar India suna ta fama da killace inda aka kai harin nan na barikin sojan sama wanda aka kai har wasu suka mutu a jiya.
To, kamar kowace Lahadi, Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin bishara, amma kafin nan muna tafi da rahotanni uku duka daga Najeriya. Ɗaya daga jihar Taraba akan jayayyar mulkin da ake yi a jihar. Za ku ji tattaunawa Haruna Dauda biyu da Sanata Ali Induma akan hukumar farfaɗo da yankin arewa maso gabashin Najeriya da 'yan ta'addan Boko Haram suka kassara. Sai kuma ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da waɗanda aka ɗora ma nauyin jan ragamar hukumar ta farfaɗo da yankin arewa maso gabashin Najeriya, wato TY Danjuma da Aliko Dangote. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga kuma cikakkun labaran duniya. A daren jiya, Iraniyawa sun banka wa ofishin jakadancin Saudi Arabia wuta a Tehran don nuna rashin jin daɗin su game da kashe wani shehin malamin Shi'a da masarautar Saudiya ta yi. Sannan 'yan Shi'ar ƙasashe da dama suna ta zanga-zanga. Shi ma babban jagoran addinin ƙasar Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ya ce ƙasar Saudiya za ta fuskanci tsarkakakken martanin ramuwar gayya akan zartar da hukuncin kisan da suka yi wa Sheikh Nimr al-Nimr. Ya ce ko da yake sun zarge shi da cewa yana iza jama'a, to ko yana tunzar jama'a ko baya yi, sun kashe shi ne kawai saboda yana kalubalantar sarakunan kasar ta Saudiya. Rundunar sojoji ta juyin juya hali sun faɗa a jiya cikin wata sanarwa cewa kashe Annir yana da nasaba da rashin imani kuma zai zama sanadin faduwar masarautar Saudiya. An kashe malamin ne a jiya cikin mutane 47 din da Saudiya ta yankewa hukuncin kisa. Mataimakin mai bawa shugaban ƙasa shawara ta fannin tsaro Ben Rhodes ya faɗa wa manema labarai a Hawaii, inda shugaba Barack Obama na Amurka yake hutu a yanzu haka, ya ce akwai wasu 'yan ayyukan da suka rage suka kamata su ƙarasa su kafin su ɗau matakin da suke ganin za su ɗauka na ƙaƙaba ma Iran sabbin takunkumai. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne dai, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ba ministan tsaron ƙasar umarnin faɗaɗa shirinsu na makami mai linzami don bijirewa barazanar Amurka na takunkuman da ta ambata, inda har Iran ta yi gwajin makaminta mai linzami da yake bin iska. Jami'an Amurka sun ce Iran ta yi gwajin makamin nata a watan Oktoba da kuma watan Nuwambar da ya gabata na shekarar da ta wuce, bayan cimma yarjejeniyar takaita ayyukan shirinta na nukiliya a ƙasar. Ko Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta ce hakan ya saba wa ƙa'idar da aka gindaya wa Iran a cikin yarjejeniyar da ƙasashe shida masu ƙarfin faɗa a ji suka rattaba wa hannu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an tsaron ƙasar India suna ta faman killace barikin sojojin saman nan da aka kai wa mummunan hari a jiya Asabar, har ya halaka mutane, inda jami'ai suka ce mutane 10 sun mutu a fafatawar da ta ɗauki sa'o'i 15. Wannan bariki tana kan iyakar ƙasar ta India da Pakistan ne. Kamfanin dillancin labarai na Reuters sun rawaito cewa daya daga cikin sojojin India guda shida da aka kashe yana daga cikin wanda suka je gasar nan ta harbin bindiga ta kasashe masu tasowa inda ya ci lambar zinari da ta azurfa a 1995. Ana kyauta zaton wannan harin na rundunar sojojin da suka kai na wasu sojoji ne da ake kira Jaish e Muhammad wanda suke fafutukar neman yankin Kashmir daga kasar India. Jiya dai ministan harkokin cikin gidan India Rajnath Singh ya faɗa cikin hikima cewa Pakistan makwabtansu ne kuma suna son zaman lafiya da su da ma makwabtansu gaba ɗaya amma kada su kure hakurin su. Shugaban kasar Tanzania John Magufuli ya tada sababbin sakatarori na musamman don tabbatar da salon da aka fito da shi na yakar cin hanci da rashawa ko kuma almundana ayyukan gwamnatin kasar. Kakakin gwamnatin kasar Asiwan Beni ya ce sababbin sakatarorin za su yi aiki ne akan shafi-shafi na taswirar da aka fidda na aikin gwamnati da bin diddigin duk hana wasu almundana. Sakatarorin za su sa hannu kamar da al'ada ta sabar musu na sa hannun daukar aiki da kuma tabbatar da martabar wannan kundi da aka fidda. Haka kuma 'yan jam'iyyar adawa sun ce suna ganin ma ai jam'iyya mai mulki ta CCM ita ce a bar zargi game da tabarbarewar al'amura a kasar. Wasu mutane dauke da makami sun mamaye wani gini na gwamnatin tarayya a arewa maso yammacin jihar Oregon da ke nan Amurka bisa jagorancin wasu uba da ɗa ɗan shekara 73 ɗan kuma ɗan shekara 46. Dama an taɓa ɗaure uba da ɗan bisa zargin cinnawa wani dajin gwamnati wuta shekaru da dama da suka wuce wanda tuni ma suka yi zaman kasu sakamakon wannan laifi da suka yi na mamaye gandun dajin Melhor. Kwanan nan dama wani alƙali ya soke wa'adin da suka taɓa yi na gidan wakafi inda ya nuna ya kamata masu dawo su ƙara yin wasu shekaru a gidan maza a cikin shugabannin da suka jagoranci wannan na mamayewa ta wannan lokaci har da wasu 'ya'yan mutum guda uku da ake kira Cleven Burundi wanda yake da wani gidan gona a Nevada inda suke cikin wa'anda suke jagorancin wannan charko-charko da suka yi a gini ko kuma harabar ta gwamnatin tarayya. A ƙarshe ƙasar Isra'ila ta mika buƙatar gurfanar da Yahudawan nan guda biyu da aka same su da hannu dumu-dumu wajen cinnawa gidan wasu Falastinawa wuta har mutane uku suka ƙone Kurmus wanda cikin waɗanda suka ƙone har da wani jariri ɗan watanni 18 da haihuwa inda ya ƙone akan gadansa na jarirai. Wani matashi mai shekaru 21 aka gurfanar da laifin aikata kisa da kuma wani yaro shi ma da ake zargi da hannu wajen aikata kisa. Ma'aikatar shari'a ta Isra'ila ta ce mutane guda huɗu dai gaba ɗaya aka gurfanar a gaban kuliya. Wato wanda ake zargi da aikata ta'addancin da suka yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin larabawan da suke yankin. Jaridar Jerusalem Post ta ce 'yan sanda sun gano wasu hujjoji wanda za su iya alakanta su da wanda ake zargi da aikata waɗannan munanan laifuka. Dama dai Isra'ila na fuskantar matsin lamba daga ƙasashen duniya game da waɗanda suka aikata waɗannan ta'asa ya kamata a zakulo su.
Usman Ahmad Kabara kenan ya karanto labaran duniya. To a daidai lokacin da sanarwa ta hito daga fadar shugaban kasar Najeriya cewa Lieutenant General Mai Ritaya Theophilus Yakubu Danjuma da Aliko Dangote za su jagoranci ayyukan hukumar da za a kaddamar nan gaba kaɗan domin harhaɗo da yankin arewa maso gabashin Najeriya da 'yan ta'addan Boko Haram suka kassara. Haruna Dauda Biyu ya tattauna da ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar kudancin Borno Ali Ndume wanda ya ƙarin haske akan wannan hukuma kamar haka.
Yanzu na tare da ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar kudancin Borno wato Senator Muhammad Ali Ndume. Zan tsaya akwai wannan batu da ke gaban majalisa musamman ma na wannan kuduri da kafa wannan hukumar rayar cigaban arewa maso gabacin Najeriya musamman ma game da irin matsalolin da ake fuskanta. Kabari na kwana ne game da kafa wannan hukuma ne yanzu haka?
To yanzu dai alhamdulillah wannan dokar da muke so mu yi na kafa hukumar rayar da shiyan arewa maso gabas na musamman ya wuce karatu na biyu da ake cewa. To insha Allah mun koma daga wannan hutun za a yi karatu na uku sannan a kai wa shugaban kasa don ya hannu, in kuma ya sa hannu to shikenan hukuman ya zamanto doka ta kafa shi. Kuma insha Allah muna ganin kamin watan 2016 insha Allah za a yi wannan hukuma don ana bukatar sa a cikin gaggawa, don ana bukata a cikin gaggawa kuma a gina guraren da irin yan ta'adda suka lalata da kuma barran da aka yi ma jama'a.
Dan kada ka bar wannan hukuma, me zai mai da hankali aka ne kai maganan kamar gina inda yan ta'adda suka lalata, kana kamar lokaci yayi da za a ce an fara gyara irin wannan wurare?
Eh, lokaci yayi da za a fara gyarawa, don yanzu ma musamman abin da yake damu mutane shine inda aka dama garurukan da aka kama ko kuma aka lalata din ana bukatar a gyagyara su don mutane su koma muhallin su. To kuma wannan ba zai yi akan ka'ida ko kuma a yadda ya kamata, yadda ya cancanta ba, sai an samu hukuma na musamman da zai sa hankali da kuma shine zai zamanto an dora mara alhakin yin wannan din.
Kana gani wannan hukuma zai taba arewa maso gabacin Najeriya ne kadai ko kuma har da wasu bangarorin, ganin cewa wannan rikici ya shafi wasu bangarori da ma ya zarta wannan shiya na notice wato shirin arewa maso gabas?
Wannan din wato ana so a sa hankali ne musamman akan arewacin maso gabas, don me? Don shine abun tashi hankalin ya fi shafa. Kuma a baya dama an samu irin haka a kudancin kasan nan, a wajajen da ake south south, da ake cewa south south, kuma an yi abu haka wanda ake kira NDDC, kuma ya taimaka kwarai da gaske.
Kamar wannan hukuma kamar an ake zuwa kafa ta ne kamar a jihar Borno ko kuma a bambannin tarayya Abuja?
A samu dai yanzu ai a nan jihar Borno ya kamata headquarter din ya kasance, kuma insha Allah. Amma shi shugaban kasa Muhammad Buhari shi yake da na karshen zatar da akan ina ne za a sa headquarter, amma muna ganin insha Allah a nan Borno za ya kamata a sa headquarter.
Kun ji mai da hankali game da wannan shiya arewa maso gabas, akwai wasu matsaloli a wasu shiyoyin kasan nan, kamar ba ka gani wanda suke wani bangare na shiya na kasar nan za su ga kamar kun mai da hankali ne akan naku shiya?
Dalilin da ake cewa mu kafa hukuma ɗin shine wato wayannan tashi hankali da barnan da ya biyo bayansa ya fi zafi kuma ya fi yawa a nan shashin na arewaci maso gabas. To banda haka kuma in ka lura aikin gwamnati duk inda aka samu matsala irin wannan, kamar alal misali a kudancin maso yamma south south kenan, ai an kafa Niger Delta Development Commission, wato irin wanda muke so a kafa din, wanda kuma a lokacin da ake da matsaloli da yake tattare da hakan mai da ake a wurin, da kuma tashi-tashin hankalin da matasa suke a wurin da suka yi barnan bututun mai wajen fidda mai, an samu matsaloli a wurin, ai an kafa hukuma irin wannan, har ma an yi ministry na musamman na Niger Delta don ya sa hankali a kai. Kuma lokacin 'yan Najeriya duka mun bada haɗin kai ba wani abu, so muna fatan kuma cewa 'yan Najeriya gaba ɗaya za su ba mu haɗin kai kamar yadda muke gani yanzu.
To na gode kwarai da gaske ɗan majalisar ta mai wakiltar mazaɓar kudancin Borno kuma shugaban masu rinjaye na majalisa kenan, Senator Muhammad Alundume.
Sai dai kuma ka himma a kaddamar da wannan hukuma ta farfaɗo da yankin arewa maso gabashin Najeriya, tuna har wasu 'yan yankin sun fara hurta ra'ayoyinsu game da matakin shugaba Muhammadu Buhari na zaɓar TY Danjuma da Aliko Dangote su jara gamar wannan hukuma, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Alhaji Rabiu Bajoga daga jihar Gombe yana mai adawa da mukamin da aka baiwa Dangoten da kuma TY Danjuma.
Wato ina so nuna rashin jin daɗi na ne cewa ma'ana da wasu mutane guda biyu wanda za su farfaɗo da yankin taɓarɓarewa da ya na karɓarwa sakamakon matsalan Boko Haram. Mai girma shugaban ƙasa ne kaba Muhammadu Buhari, wanda ya naɗa TY Danjuma da Aliko Dangote domin su za su jagoranci farfaɗo da yankin arewa maso gabas saboda ta'addancin da ya fama da shi. A tunanina a ce iya wannan lamarin da aka yi ɓarnan nan na Boko Haram a ce wayannan mutane sun san lungu da saƙo fiye da gwamnonin wayannan jihohin. da wayannan mutane aka jagoranta suka yi wannan aiki su gwamnatin jihohin nan ne na imani na tabbatar da cewa za a samu isar da sakon yadda ya kamata.
Shi ko Ali Dogare Ningi daga jihar Bauchi ya ce mutane biyun sun dace.
Wannan abin da gwamnatin tarayya ta yi da kuma su kansu waɗannan mutanen Biwa Dan Juma da shi Alhaji Alonke a hakika yadda aka yi aka fitar da su wannan yayi daidai domin shi shugabanmu kullun shugaban kasa mai girma General Muhammadu Buhari mutum ne mai hangen nesa kuma duk abin da zai danka ikan so idan ka shi a hannun masu amana a Kiwai Dan Juma gabar mutum ne mai abin hannunsa haka shi ma Ali Kwadangote idan ba su saka nasu a ciki ba bana tsammani za su yi ba daga cikin wannan batun a bar gwamnonin jihohi su jagoranci wannan abin bai ma taso ba domin suna da ayyukan su na jihohinsu a karkashin su a hannun su da aikin jihohinsu na gaba ɗaya za su ji ko kuma da aikin wannan abin gina gidaje za su iya zama members ai ba kawai an ce Tiwaya Dan Juma da Aliyu Kudangot kenan za su zama su za su yi waɗannan abubuwa din ba akwai membobi na kwamiti da za a tsaya a dubo wanda ya shafi shiyar ita kanta a Maiduguri Yobe da Adamawa.
Ra'ayoyi biyu kenan mabambanta a dangane da batun kafa kwamitin da gwamnatin tarayya ta yi domin ya duba hanyoyin inganta da kuma haɓaka shiyar Arewa maso gabas wanda 'yan kungiyar Boko Haram suka lalata. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Tell me why I went up one day started hearing things I couldn't believe that what is happening say the group Boko Haram started bombing things and killed many people in the community and I wish it wasn't ever true and just a dream oh my god please help us stop insanity why these people wasting lives like it was nothing should we just keep looking and not do something what a disgrace people watching in CNN cause every day cause I got many gendered friends asking me when this misery is gonna end that's why I know we need to shout out no need to pretend people them be bombing everywhere and killing many families trying to jeopardize and destroying our harmony when we supposed to live in peace and unity so we can proclaim long life and prosperity bombing everywhere and killing many families running jeopardize and destroying our harmony and still corruption.
A jihar Taraba kuma wanda kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar a matsayin gwamnan jihar wato Architect Darius Dixon Ishaku da abokiyar jayayyashi wadda kahinnan wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ita ce gwamnan jihar Sanata Aisha Jummai Alhassan suna ci gaba da mai da martani bayan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Jalingo jihar Taraba da farko ga Architect Darius Dixon Ishaku da martanin shi
an kai INEC INEC ta tabbatar da shi an sa ne a kati mun yi zabe me yafi haka ai Yobe an kai su shari'a kotu ta tabbatar cewa ba ruwan a party wannan aikin party ne a party zazzatar Benue an ce haka Lagos an ce haka Imo an ce haka gasunan da barkate an ce haka wato sai Taraba mai an sa kanka tsame Taraba don me don ana son mece ne yi mana mulki a Taraba a dole ko ta ci ko ba ta ci ba
to sai dai kuma ita ma fa na ta martane ita takarar jami'ar APC Senator Aisha Jumai Alhassan ta ce fa ba za ta saba wai bindiga a ruwa wanda don haka ne mata garzaya kotun koli
mun ci gaba da addu'a wurin Allah muka yi kuma dama da shi muka dogara saboda haka yana nan ko bai kaura bai tashi bai bacci bai kotun da ibai kuma shi muka dogara mu ba mu da kudi amma muna da Allah wanda kuma yake tare da Allah shi ke da majority a wannan stop eh ba za mu bari ba za mu je Supreme Court
ba mu kawo da government house
to abin da ya faru is the open daga jiya zuwa yau din nan nace ko na mutu APC za ta je Supreme Court
ba 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 ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
Senator Aisha Jumai Alhassan kenan ke kwantar da hankalin magoya bayan ta Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
Mu maza mu sake hali yayi
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda yanzu haka agogon mu ke nuna mana cewa karhe 10:20, wato karhe 4:20 agogon Najeriya da Niger da Kamaru. Yanzu ga Grace Alheri Abdu da shirin bishara.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara da kuma fatar an shekarar lafiya. Wani abu da ya zama sara a shiga sabuwar shekara shine kudurori da jama'a sukan yi da nufin cimma gurori daban-daban. Ta haka wannan shirin ya gayyaci Dr. Bulus Galadima, wani mai kula da harkokin matasa da kuma ganin ci gaban su. Ga abin da yake cewa dangane da shiga sabuwar shekara da wani kuduri.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da saduwa cikin wannan shirin. Idan muka zo lokaci makamancin haka, ya kamata mu gode wa Ubangiji Mahalacci domin ya bar mu da rai. Dukanmu da muke sauraro mun san wani ko wata wadda suke tare da mu a farkon shekarar nan, amma ba su nan tare da mu yanzu, sun riga mu gidan gaskiya. Ga mu nan, Allah ya bar mu da rai har ya zuwa ƙarshen shekarar nan. A ƙarshen shekara lokaci ne mai ma'ana matuka, lokaci ne da muka tunani game da rayuwarmu, mukan ga kasawarmu. Idan muka gani, mukan yi kuduri game da yadda za mu sake sabon lale. Da turanci mukan ce muna New Year's Resolutions. Mu yi kudurin canjin da za mu yi cikin wannan shekaran. Barbarin tambaye ka, ko kuma tambaye ki, wani kuduri ka yi bana, wani kuduri kika yi bana? Yawancin mu mukan manta bayan sati biyu ko uku, dan ma ya kai kenan. Bulus manzo ya yi wani magana cikin Filibiya sura 3 aya 12-14 ke da ma'ana matuka game da yin kudirin rayuwa. Ya ce, ba cewa na rigaya na kai waɗannan ba ne, ko kuma na zama kamalalle, a'a. Sai dai ina racewa in rike abin nan da Almasihu ma ya rike ni saboda shi. Ya ƴan uwa, ban ɗauka a kan cewa na riga na kai ba, amma guda ɗaya kam ina yi, ina mantawa da abin da ke baya, ina kutsawa zuwa ga abin da yake gaba, ina nacewa ba gaba zuwa manufan nan, domin in samu ladar kiran nan zuwa sama da Allah ya yi mini ta wurin Almasihu Yesu. Na gani wannan magana da manzo Bulus ya yi yana da ma'ana matuka. Na jin zai taimake mu idan muna tunanin kudurin rayuwa. Cikin tunaninsa, bare dan bada waɗansu shawarwari game da yin kuduri cikin shekaran nan da za mu shiga. Na farko, wani canji ya kamata in yi game da rayuwata? Ya kamata in yi addu'a in tambayi Ubangiji, me yiwa kudurin da zan yi, canjin da zan yi cikin rayuwata zai shafi wasu abubuwa kuduri game da rayuwata ruhaniya, ko kuma kuduri ta jiki? Ana misalin zancen lafiyata, me yiwa zan yi tunanin cewa bana zan fara gudu, na motsa jiki. Mai yiwuwa zai zama kuduri game da ilimi, ko kuduri game da arziki, da dai sauransu. Ya kamata kudurin da zan yi din nan bai kamata ya zama sabili da kaina kawai ba. Shawara na biyu shine, wani kuduri nake son yi game da iyalina, game da matata, ko kuma mai gida, ko yara, ko dangi? Akwai abubuwa ababai da yawa da ya kamata mu canja game da rayuwarmu, game da yadda muke rayuwa da iyalanmu. Abu na uku shine, wani kuduri kike son ki yi game da ikkilisiya da kike zuwa? Ana misali, zan yi kuduri game da ƙara bada kaina ne ko kuma ƙara bayaswa da dai sauransu. Abu na hudu, wani kuduri nake son in yi game da aikina? Zuwa aiki mai yiwuwa akan lokaci ne ko kuma ƙara aminci cikin aiki da dai sauransu? Abu na biyar shine, wani kuduri kike son ki yi game da anguwanki ko gari ko jiha ko ƙasa gabaki ɗaya? A cikin duka waɗannan shawarwari, ga wasu abubuwa mai yiwuwa da za mu bada hankali gare su, mu yi tunaninsu. Kada mu yi kuduri ko kuma mu yi babban buri a kan abin da za mu yi. Mu yi babban buri da ba za mu iya cikawa ba. Yi addu'a mu dogara ga Ubangiji game da alkawaran da za mu ɗauka, su zama abin da za mu dogara gare shi domin ya ba mu nasara. Ina fatan waɗannan shawarwarin za su taimake mu cikin tunanin kudirin da za mu yi cikin wannan sabon shekaran. Allah ya kai mu sabon shekara lafiya, ya kuma taimake mu mu cika sabon shekaran nan cikin nufinsa fiye da yadda muka yi a shekaran da ya wuce. Amin summa amin.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Bulus Galadima Alheri ke muku fata alheri. Shalom.
A gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya.
To, sannu da aiki. A daren jiya, Iraniyawa sun bankawa ofishin jakadancin Saudi Arabia wuta a Tehran don nuna rashin jin daɗin kashe wani shehin malamin Shi'a da aka yi a cikin waɗanda aka kashe guda 47 wanda masarautar Saudin ta zartar. Kashe malamin Shi'a ɗin mai suna Sheikh Nimr al-Nimr ya zama abin da ya haddasa zanga-zanga da yawa a ƙasashen da suke da magoya baya 'yan Shi'a. Mataimakin mai bawa shugaban kasa shawara a fannin tsaro Bill Rhodes ya fadawa manema labarai a Hawaii, inda shugaba Obama yake hutu a yanzu haka, cewa akwai wasu ayyukan da suka rage wanda sai sun kammala kafin su san matakin da za su dauka game da takunkumi a kasar Iran. Jami'an tsaron kasar India suna nan suna fafutukar kiyayewa ko kuma killace inda aka kai harin nan na rundunar sojojin da ake tsammani 'yan sojojin da ake kira da Jaish-e-Mohammed ne, wanda suke fafutukar neman yankin Kashmir, wanda suka fafata da rundunar sojojin India a kan iyakar Pakistan sa'o'i 15, inda mutane 10 suka mutu. Cikin waɗanda suka mutu guda 6 na sojojin kasar ta India, ɗaya ya taɓa cin lambar zinare da azurfa a gasar 1995 a gasar harbin bindiga na ƙasashe masu tasowa. Shugaban ƙasar Tanzania John Magufuli ya nada sababbin sakatarorin musamman don tabbatar da kuma tumɓuke duk wani salon almundahana da ma'aikatan gwamnati ka iya fuskanta wanda yake ciwo ƙasar to a ƙwarya. Kakakin gwamnatin ƙasar Asawan Bayani shine ya bayyana haka. Wasu mutane dauke da makami sun mamaye wani wurin da yake na hukumar gwamnatin tarayya ne a arewa maso yammacin jihar Oregon da ke nan Amurka, bisa zargin an ci zarafinsu.
To, an gaishe ka. Kamar yadda kuka sani, ba mu da shirin dare yau, saboda haka iyakacin shirin kenan, sai kuma gobe da sai idan Allah kai mu. Wanda yake kayan mai sallama ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga abokan hulɗa kuma masu saurare kamar Rabi'u Journalist da Abdullahi Sha'aibu da Garba Kabiru Gwarzo da Sani Hamza Harbau da Muhammad Musa Tanko da kuma Jamilu, da fatan suna nan lahiya. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara, wanda ya karanto labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb Getachew, da injiniyan mu Mr. Al Santos, da ma Ismail Almami Khan wanda ya zo nan ya taya mu zama a wannan lokaci, ni ce Halima Jibrin ke sallama da ku, ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.